إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa domin ci gaba da darussanmu na aqida wanda dama muna karatu cikin littafi na usulus sunna da babban malami wato Ahmad ibn Hanbal Allah ta'ala ya mishi rahama sama da ya gabata malai yayi mana bayani akan daga cikin imani mutun ya imani da wasu daga cikin alamomin tashin alqiyama daga cikin malai ya ce mana akwai wato ainihin bayyana dujal mun yi magana akan abin da ya shafi dujal dujal wani fitina ne ko wata fitina ne da wato wani ne da zai bayyana a ƙarshen zamani kuma yana iddiyai rububiyya yana iddiyai cewa shi ma ubangiji ne yana iya kashewa yana kuma iya rayawa har yakan iya daga cikin baiwa da aka mishi yakan iya kama mutum biyu wato ya kashe ɗaya ya tsaga shi biyu ya buta tsakiyarsa kuma ya ce ya haɗe kuma ya haɗe sannan yana tafiya da abin da ke kama da wuta da aljanna duk wanda ya gaskata shi sai ya sa shi a aljanna sai wanda kuma mutum ya tafi wutar Allah wanda kuma ya kafirce masa sai ya sa shi a wutarsa wanda kuma mutum ya shiga wutarsa to ya shiga aljannar ubangiji to dujal haka zai zo yana cin karansa ba babbaka sai wata alama ta bayyana shine sakkowar annabi Isa alaihi salam da ya sakko a Babulud a Filistin afwan zai sauko a wannan a Dimashq Syria anan zai sauko amma zai hadu da Dujal a Babulut Filistin ya kashe shi a can domin in Dujal ya ga Annabi Isa zai guje a can Annabi Isa zai diske shi sai ya kashe shi bayan ya kashe shi sai ya juji da majulu su bayyana daga nan dai manyan manyan kuma alamomin tashin alkiyama kowace sai ya zamo tana biyo wa ƴar uwarta har kuma a busa kafo kowa ya mutu a tafi zuwa filin alkiyama Allah ya sa mai kyakkyawan ƙarshe sannan malam yayi mana bayani gabar ƙarshe da muka tsaya shine al-imanu qawlun wa amal wato imani din nan furici ne mutun ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa amal kuma da aiki kal mutun yana aikata tsiya in ka masa magana ce imani a ina yake a zuciya ce at-taqwa hahuna sai ya nuna maka kirjinsa shi ya rike hadisin at-taqwa hahuna la idan har akwai taqwa a zuciya to kuma zaka gami tana yin naso a gabbai an gane yawa tana yin naso a cikin gabban mutum yau zamu tashi a gabbar da mali yake shi a gabbar tana da muhimmanci waman taraka salata faqad kafara waman taraka salah duk wanda ya bar sallah faqad kafara ya kafirta wannan gabar abin da yasa nace tana da muhimmanci yanzu akwai waɗanda suke cewa su musulmai ne amma an dauke musu sallah wa dauke musu sallah shine shehunan su ko kuma su ce wani zikiri suke yafi sallar saboda suka ce ai Allah ya ce ya ce ma a tsaye da sallan dan zikirin su kuma zikirin suke wai wa aqimi salata li zikri to su kullun cikin zikirin suke wannan tawili ne karkatacce tawili ne na batattu an gane waman taraka salah duk wanda ya bar sallah faqad kafara ya kafirta wannan shine mazhabi na Imam Ahmad malamai nan sun ce ɗayan biyu ne ko dai mutun ya bar yin sallah saboda jayayyar falillancin ta cewa sallah ba dole bane wannan dukkan malamai sun ce mutun ya zama arni ko da ko yayi sallar a ransa kuma yaji cewa sallar ba dole bace to yayi inkarin abin da yake sananne a addini to wannan kuma yana kai shi ga kafirci da ijma'in dukkan malamai amma sai suka ce bangare na biyu kuma shine wanda ya bar sallah ya ji dole ce amma shi yana da kasala yana mata kasala to nan malamai wasu suka ce fasiki ne shi mai sako kuma mai aikata kaba'ira daga cikin wato ainihin kaba'irai wasu kuma suka ce a'a arne ne shi duk da haka kenan wanda yake nuna hatsarin wanda yake barin yin me sallah to yanzu yawancin matasan da suke bin dariku sawa'un dariƙar Shehu Tijjani ko ta Shehu Inyas sannan yawancin su ba sani ba sa sallah, zaka ga mutum ya koma bautar shehu, ya rataye shehu, yana ta yawo da shi a kirjinsa da abun hawansa da gidansa da wai, wanda wannan yana kawo mutum gami ga wato ainihin shirka ma da kafirci. Dan haka a shahide babu wani dalili, babu wani hasali, sallah tana daga cikin abin da in ba hankalinka ne ya guje ya gushe maka ba, ko ba yanayin da addini ya sauke maka ne. Sallah in an je yaki ana karawa arna da musulmai ma da kafirai, ana wato musulmai da kafirai ana wato karawa sallah, ba ta ne ba ta sariya, sai an yi sallah irin sallar yaki da Allah ya koyar da mu. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka har zuwa ƙarshe. Wannan yanda za a yi sallah ne a filin yaki. Dan haka in ma jinya mutum yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah mai a tsaye, in zai iya, in ba zai iya ba a zaune, in ba zai iya ba mai a kishin gida, dole sai an yi sallah. To ina kuma mutum da lafiyarsa ya daina yin sallah. Yan wutan an tambaye su, ma salaka kun fi saqal, me za su ce? Qalu lam nakum minal musallin. Sannan Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya ce bambancin abin da ke tsakaninmu da kafirai, ko bambancin abin da ke mutum ma da kafirci da shirka, shine mai sallah. To ina kuma yanzu mutum da gangan baya sallah? Idan mutum ya mutu, abu na farko da za a fara duba cikin ayyukansa, me za a fara duba? Sai aka samu baya sallah, wallahi duk dariƙar da yake sai ya tafi, to sai Allah ya kada shi an kora shi wuta. Kuma wannan shehun mai wallahi ba za su iya ceton su ba, yawa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske yake cewar mai du abu na farko da za a fara duba ayyukanka sallah. In ta yi kyau, Annabi ya ce aflaha wa anja, ka tsira. In ba ta yi kyau, Annabi ya ce mutum ya shiga uku ya lalace. Kuma shiga uku nan tun a duniya, bayan da za ka tozartar da sallah a duniya, Allah ya barka. Da haka waɗannan waɗanda suke riƙe shehu nan suka ce an ɗauke musu sallah, ba addini suke ba, kuma wallahi za su gamu da Allah tun a nan duniya kafin su je lahira. Allah ya shirye mu. وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه. مالا yace cikin ayyuka babu aikin da barin sa ke sa mutun cikin kafirci kai tsaye sai sallah. Man tarakaha fa huwa kafir, wanda ya barta to kafiri ne. Kun ji dai bayanin ya barta yana mai inkarin wajibcinta, amma in dan kasala ne, wasu malamai suna ga mai sabo ne shi, an gane. To dan kasala mun kar ya zamo mai ka shiga in fawailul musallin alladina ma an salatihim sahuna, baka yanta a lokaci, ko kuma in kai ta wannan ka kiyin wannan. Wa qad ahalla Allahu qatla, kuma Allah ya halasta mi wato kashe shi a wace aya? Fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Sai Allah ya ce mi fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Kenan mushrikai daga cikin sharadin a daina tsara hanya ana kashe su sai sun tsaye da sallah sun ba da zakka, kenan sun shiga musulunci. To ina kuma mutumin da yake cewa shi musulmi ne, kuma a ce baya mi baya sallah? Rigarsa ta waje shehu Inyas, ta ciki shehu Inyas, sallayarsa shehu Inyas. Jama'a mu an koma bautar can waɗanda su wanda ya gusa da ya ruka da nasara kenan ko? Wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyiha Abu Bakr as-Siddiq. Wato mafi alherin wannan al'ummar bayan annabinta, in ka cire Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya kai Abu Bakr daraja. Thumma Umar ibn al-Khattab, sanna sai Umar dan al-Khattab. Thumma Uthman ibn Affan, sanna sai Uthman dan Affan. Nuqaddimu ha'ula ath-thalatha, muna gabatar da waɗannan uku, Abu Bakr, Umar, Uthman. Kama qaddamahum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gabatar da su. Lam yakhtalifu fi dhalik, basi sabani a cikin haka ba. Thumma ba'da ha'ula'i thalatha, sannan bayan waɗannan uku din waɗanda za su biyo bayan su a falala, ashabu shura al-khamsa, sahabban da ake ce da su ashabu shura, suna su biyar: Ali ibn Abi Talib, wato Ali dan Abi Talib, wa Talha, da kuma Talha dan Ubaidillah, wa Zubair da Az-Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd, kulluhum yasluhu lil khilafa wa kulluhum imam. Waɗannan ashabu shura su biyar ɗin, kowannensu ya cancanci khalifanci kuma kowanne jagora ne. To su ɗan Shi'a sai suka rusa kowa anan suka ce Aliyu ne kawai. To ta yaya? Me yasa Ali radiyallahu anhu yana da falala, yana da matsayi, amma ba wanda ya kai Abubakar radiyallahu anhu cikin sahabbai ne? Falala da matsayi da daraja an gane kafin ka ji an ce maka an ga annabi da Aliyu, sai ka ji an ce maka an ga annabi da wa, da Abubakar da Umar. Yawwa kam ko haka, yawwa har a Alkur'ani idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi, yawwa Alkur'ani ma ya kawo. Da haka dukka suna da matsayi da daraja, amma dai babu wanda ya kai kunni mala ya ce wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abubakar. Babu in dai ka cire annabin al'umman nan, to ba wanda ya kai Abubakar daraja, bayan shi ba wanda ya kai Umar daraja, bayan shi ba wanda ya kai Usman radiyallahu anhu daraja, bayan shi sai ashabu shura. Wa nadhhabu ila hadith ibn Umar, sannan muna tafiya akan hadith Abu Dawud da yake cewa kunna na'uddu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, wato mun kasancewa muna kididdige, muna kirga wajen falala, annabi sallallahu alaihi wasallam na da rai, sahabbansa suna nan, Abubakar thumma Umar thumma Uthman thumma naskut. Yace ga annabi da ransa, ga sahabbai suna nan, in dai wajen falala ne sai mu ce Abubakar sai Uthman sai Umar sai Uthman, yace sai mu shiru. Kuma annabi baya mana inkari, sahabbai ba sa mana inkari, yake nuna sahabbai sun yi ijma'i akan falalar waɗannan mi waɗannan sahabbai masu daraja. Thumma min ba'di ashabi shura, sannan mi in ka cire mi ashabu shura din nan, ko ka cire can uku, ga kuma ashabu shura waɗanda za su biyo su a falala, ahlu badrin min almuhajirina, su ne mi waɗanda suka halarci yaƙin Badar, su ɗin ma daga cikin waɗanda suka yi hijira. Waɗanda suka je yaƙin Badar gaba ɗayansu suna da falala, amma a cikinsu ana gabatar da waɗanda mi ƴan Makka wanda suka yi hijira, an gane. Thumma ahlu badrin min al-ansari min ashabi rasul sallam, sannan sai wanda suka je yaƙin Badar ɗin amma daga ansarawa ‘yan Madina, ala qadri al-hijrati was-sabiqati awwalan fa awwala, a gwargwadon su ɗin ma kuma gwargwadon yadda mutum ya fara hijira ɗaya bayan ɗaya, haka darajarsu take. Wanda ya hijira min qabli al-fathi wa qatal baya daidai wanda ya hijira min ba'di al-fath, aiwa ba da wanda ya kafin ai fathu Makka, kun gane kuwa. Kafin fathu Makka ya yi hijira ya jihadi ba daidai da wanda sai da aka yi fathu Makka, kamar yadda aya ta tabbatar da haka. Da haka kenan ahlu badrin suna da falala, suna da daraja. Sannan ahlu badrin ɗin har a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun yi wani laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai sun je yaƙin Badar. Mistah, lokacin da maman shi ta zage shi, Aisha radiyallahu anha cewa ta ce bi'sa ma qulti, tunda abin da yake faɗa yake zaga wanda ya je yaƙin Badar. Sannan Hatib lokacin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam leƙen asiri, ko annabi yana so ya shiga Makka kar kowa ya sani, kuma kar ‘yan Makka su sani, ya rubuta laitar wasiƙa cewar ga annabi yana zuwa, ga manufarsa ga kaza. Annabi da Allah ya sanar da shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sabansa, ku je Rawdatul Khaq, wani waje ne a can wajen Madina, za ku samu mace a kan abin hawanta, a kan raƙuminta, ku ce ta ba ku takardar da take wajenta. Suka je suka same ta Sa'ali su Miqdad, suka ce ki ba mu takardar da take wajenki, ta ce ma ma'i kitab, ba mu takarda a wajena, suka ce ko ki ba mu ko mu caje ki. Sai ta sun ce wannan kitsanta, sai ta ɗauko takarda sai ta ba annabi sassan da aka yi, ya ce me ya haɗu shi a Rasulullah, ya ba annabi hanzari, annabi ya ce abinda ya faɗa muku gaskiya ne. Umar ya ce ka ban sare kan wannan munafikin, annabi ya ce ya ji yaƙin Badar. Kinan kun ga yaƙin Badar wata falala ce a cikin sahabbai ne ta daban, yawwa ta daban. To yanzu dan Allah sai a cikin wani al'umma a samu wanda yake zagin wanda ya ji yaƙin Badar, da Allah zai gama duniya lafiya, ba zai gama ba, yawwa za ka ga mutum ba zai gama ba. Dan haka wallahi mun gode wa Allah da ya fahimtar da mu tafarkin son sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda wallahi da wuya da damuwa da baƙin ciki da ƙasƙantuwa duniya da lahira ta ƙare wanda ya ji waɗannan sahabban su ne matsalarsa, su ne waɗanda zai na zaga, su ne waɗanda zai na cin mutuncinsu. Mala ya ce thumma afdalun nasi ba'da ha'ula, sannan mafi falalar mutane bayan waɗannan, bayan su Abubakar da Umar, ko bayan ashabu shura, bayan ahlu badrin, ko ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, su ne dai sahabbansa bil jumla, alqarnu alladhi bu'itha fihim, wato wanda suka rayu a ƙarnin wanda aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam, aka turo waɗancan. wato waɗancan suka kasance kenan. Kullu man sahibahu sana, bala yace duk wanda ya sahabbanci Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara guda au shahran ko me wata au yawman ko kai rana ma au sa'a ko sa'a, ai mutum zai iya zama sahabi na sa'a ko yawa ya zo ya musulunta ya wuce bai wani tsawaita bai wuce ya je jihadi a kashe shi, kun ga shi ma sahabi ne kamar yadda an samu cikin sahabbai ko au ra'ahu ko ya ganshi yana mai imani da shi kenan min ashabi ya kasance cikin sahabbansa lahu min as-suhba ala qadri ma sahibahu, to yana da sahabbanci gurbadan yanda ya wato ainihin sahabbanci Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sabiqatu ma'ahu wa turgayarsa tana tare da shi wa sami'a minhu yaji daga Annabi wa nazara ilayhi nazara kuma wato ainihin ya dube zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana dai sahabbancin ma matsayi ne ko saboda yanzu Abubakar ba sahabin da ya kai shi kenan ko tunda shi har ana sabani ma da shi shi wa fara musulunta shi ko Khadija, wasu malamai suka ce Khadija ce sai Abubakar, sai aka ittifaki a maza masu cikar hankali dai wanda ya fara imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa Abubakar, yau a mata aka ce Khadija, a yara matasa sai aka ce wa Ali, haka yau dan haka yanzu Abubakar cikin sahabbai, sai malamai suke cewa to wasu sai to ai gashi hadisi ba haka da an ce an Abubakar an Abubakar, malamai suka ce yanda ya shagaltu da khalifanci ne yasa ba a ji an Abubakar da yawa ba, amma sahabbai kamar yanda na sha karanta mana hadisi na wannan Abu Sa'id al-Khudri yace Abubakar a'lamuna, wato Abubakar duk cikin ba wanda ya kai shi karatu ba wanda ya kai shi ilimi, saboda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutba yace inna Allah qad khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah, yace lokacin da Annabi yayi khutba yake cewa Allah ya ba wa zabi tsakanin duniya ko abin da yake wajen shi, Abubakar radiyallahu anhu ya fashi da kuka yana cewa me nafdika bi abaina wa ummahatina ya rasulullah, muna bada fansar iyayenmu ya ma'aikin Allah. Abu Sa'id yace sai nake cewa nan tsohon me yasa yake kuka, Annabi yana cewa ba an bashi zabin duniya ko lahira, zabi lahira sai mi, yace a kwanakin Annabi ya rasu sai muka gane ashe Abubakar ya fi mu ilimi, shi lokacin da Annabi yake khutuma yake faɗa ya gane Annabin ne yake nufi da kansa, to kun ga kenan Abubakar radiyallahu anhu sahabbai ba ni na faɗa ba, sahabbai irin su Abu Sa'id sune suka ce Abubakar ya fi su ilimi, to ina kuma mi yanzu wani zai ce maka Aliyu ya haɗe duniya, wani ma ya ce maka Shehun Sani ya haɗe duniya ko astaghfirullah, mala yace fa adinahum suhba, wanda yake mafi karancin su a wannan sahabbantaka ko huwa afdalu min alqarn alladhi lam yarahu, yafi falala akan karnin da basu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, zai maka bayani a ƙasa walau laqullaha bi jamil a'mal, wato koda sun haɗu da Allah da dukkan ayyuka na gargari, kana ha'ula'il ladina sahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam, mala yace waɗannan waɗanda suka sahabbanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wa ra'ahu suka ganshi wa sami'u minhu suka ji daga gare shi ko wa man ra'ahu bi'ainihi, ko da wanda ya ganshi da idanuwansa wa amana bi ya imani da shi walau sa'a koda sa'a guda ne, afdalu yafi falala li suhbati, saboda wannan sahabbantakan da ya din min at-tabi'ina, na daga tabi'ai karin da suka biyo bayan sahabbai kenan ko walau amilu kull a'mali al-khair, koda sun yi ayyukan alkhairi gaba daya, kun ji nan aqida na al-sunna karinin da suka wannan suka sahibanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin karin, saboda Annabi ya ce khairul quruni qarni, karinin da ya rayu ciki kenan, to amma duk da haka mala yace ma Annabi ya ce summal ladina yalunahum, ko sai wanda suke biye da su sune tabi'a, yace to sahabi daya da ya imani da Annabi sa'a ya sahabbance shi sa'a guda, to yafi karnin tabi'ai gaba ɗayan su koda karnin nan duk sun yi aikin alkhairi gaba daya, kun ga yanda falala take akan me kan falala, to haka sahabbai din nan in waliyai ne kace sune waliyan farko, an gane in zancen karamomi kake yi su yanzu banda so a ɗauke mutane daga addinin Allah a kai su addinin bautar shehu ne, sahabban nan ba su da karamomi ne, akwai karamatul auliya da tafan karamatul auliya duka, ku je ku karanta na sahabbai ne da tabi'ai da wannan, to me yasa sai da aka yi karni mutum shekara 1000 da ta shuɗe kuma sai aka ɗebo su daban aka ce iya su ne suke da karamomi, waɗannan su ake araba mutane da bautar Allah, amma in dai zancen karama ne to a fara ma da Qur'ani, ga ashabul kafi ga karama na shekara 300 da wani abu suna mai suna bacci ba su kuma ribe ba, kai yanzu in kai sati a gefen ka guda ɗaya baka canja ba, in ka tashi ya tashi a aiki, in bai fara tsutsa ba ma duka. To amma kun ga me ga waɗancan sun yi bacci su ma suna da karamomi ga sahabbai masu karamomi tashi na iri-iri to amma duk sai ka ga mutum ya zauna da alkyabbansa ya shafe waɗancan kuma yana kawo karamomi bi shehu ya ce akwai shehun da ya ce ya danna waliyan da suke daga kan annabi Adam zuwa kansa da kafa ɗaya kuma ya take wanda za su zo har duniya ta naɗe wannan wani irin addini ne wallahi wasa-wasa ana raba mutane da addininsu kuma muna dariya ne muna kallonsu a social media muna mulmushi wallahi wani yana mata tasiri. Ana raba su da addininsu yanzu wallahi wani baya sallah in ka taba shi ya ce shehu ya dauke masa so da an faɗa masa falalar yin dariƙar tijjaniya ko kadiriya in ya shige ta shikenan kuma wallahi wannan ba addini bane wallahi wannan ana kai su ga halaka waɗanda suke kira la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basit kaffayhi ila alma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighi wama du'a alkafirina illa fi dalal waɗanda suke kira wallahi kamar wanda ya je bakin teku ne ya miƙa hannu yana so ruwan ya shiga bakin sa kuma ba zai iya shiga ba da da'um la yasma'u du'akum wa law sami'u mastajabu lakum yawm alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir mujamilla ko mu tsaya anan aqida lokaci ta mu tsaya anan gobe sai mu tashi a ci gaba da darussan namu na aqida as-sam wa ta'a lil a'imma insha Allah Allah ta'ala يا من داشي وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كراتن حديثي